hadisi wanda ake kira munkari shine hadisin da wanda ya ruwaito shi ya zama ba abuntacce bane. Wanda ya ruwaito shi daman ba wanda ya iskai a matsayin a karɓi hadisin sa ba, kuma sai zama ya saba da ruwayar wasu waɗanda suke amintattu. Su wanda suke amintattu da suka tashi ruwaito hadisin ba haka suka ruwaito ba. Wannan hadisin bayan wannan wanda ba amintaccen nan ba, wanda ta saba da ta amintattu, sai a ce ta zama hadisi munkari, wato ya hadisi ne munkari. Wannan shine tarihi ya fi akan hadisin hadisi wanda yake munkari. Wato sabanin tarihin da mai bai goniya ya kawo ko wa wal munkaru allazi bihi al-farru kada rawi lahu an ta wa rawu wa wal munkaru wal munkaru farru bihi rawi kada ta ajiluhu la yahdilu tafarruda. Cewa hadisi munkari shine wanda ya ruwaito shi bai kai matsayin da za a karɓi hadisin da shi kadai ya ruwaito ba, bai kai wannan matsayin ba, to sai a ce munkari. Amma wato ko ba gaidi kenan, amma a sa gaidin to cewa sai inda yake ya saba da wayar amintattu. To Hafizu Abul Farali Abdul Ali ibn Muhammad al-Abqalani ya tabbatar da wannan a cikin littafin sa Nukuba. Nukuba wato Nukubatul Zikr, wani littafin da yake yana cikin karan littafin da aka yi a fannin mustalahul hadisi, amma kuma sai zabo ya kunshi abin da wasu manyan ma ba su kunsa ba. To wato shi Ibn Hajar an haife shi hijira ta 774, ya yi wafati a 28 watan Zulhijja, hijira ta 852, shi ya sa shekaru 79 ne a duniya. To wanda yake muƙabilinsa shine ruwayar waɗanda suke amintattun, shi yake kira hadisi ma'arufi. Misali kamar yadda Shu'ab Ladan Fodo ya kawo a Misbahur Rawi, kalat iman aqama wal ma'arufu min as-sikati annahu mawqufu, kama ya jin cewa man aqama salata wa ata zakata wa hajja wa sama wa qara raifa da halin jannata, a kawo shi a matsayin hadisi marfu'i, cewa annabi ne ya faɗa. To a kawo shi a matsayin marfu'in nan ruwaya ce wanda take munkara, dan ta saba da ruwayar amintattu. Yanda ta kusa ruwaito hadisin shine cewa Abdullahi ibn Abbas shine ya faɗa, ba wai manzon Allah ya faɗa ba, ba wai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. To wanda yake ganin cewa da hadisi munkari da hadisi shaddin ma'anar su daya shine Ibn Salahi. Ibn Salahi shi ya dauki munkari da shazzi akan cewa da abu daya ne. To me wannan mutana a fahimtar tasa ta yi nesa daga daidai, fahimtar tasa ba daidai ba ne. Tsakanin munkari da shazzi akwai bambanci. Shazzi ruwayar wanda yake amintacce, amma ta saba da ruwayar wanda ya fi shi aminci ko suka fi shi yawa. Munkari ko ruwayar wanda da amincan ma ba amintacce, da zama kuma ta saba da ruwayar amintattu. To shi yasa akwai bambanci tsakaninsu. To